ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل مستفزه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدى ونبى الى سبب شاهد موت رمضان او ان الشكر على الامور التي وجد على وعند قوم بعد رمضان صلى الله عليه وسلم في مكه والمدينه التي لديها shashida ga watan hudu miladiya da 2022 a wannan zamanin da mu na da suru al-Qur'ani da girma a je idan ba man da mun da sha aya ta 76 a cikin wannan sura ga albarka suratu Ali Imran a yau insha Allah za mu da shika aya ta 76. Allah ba zai yi magana da su ba wala yan zuru ilayhim yawm al-qiyamah kuma ba zai yi bisu ba tara amma ba ranar al-qiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala hum adabun alim kuma suna da wata irin azaba mai radadi. Allah ta'ala a ce idan ba manta ba aya da kuka tsaya kanta ko ka kusa daga shi Allah ta'ala ya yi magana su ga alƙawari ke bala mana wa bi'ani wa tafa inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah ta'ala sai ya zo yake magana a kan wasu ɗabi'u da halaye na Yahudawa wanda ba a kansa abin da zaya ba ya shafi duk wani wanda zai zo ya kwaikwayi halaye da ɗabi'un nasu. Allah ta'ala lalle waɗannan da suke musanya alƙawullansu da suka yi shi ne alƙawarin da suka yi wa Allah na cewa za su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya aiko shi bisa sifofi da bayanin da Allah ta'ala ya rufa a cikin littafansu. Bayan manzo Allah ya zo sai su yi cika wannan alƙawarin sai su canza alƙawarin ta hanyar kama wani abin daban su iya dada abin da manzo Allah ya yi da shi tare da kuma barazanoyin da suke yi na ƙarya suka yi su ne don su wani mata ba su kan warware wannan alƙawarin da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta hanyar manufar samun da kuka ta duniya ko wani abu na wadata ta duniya za su samu. Allah ta kuma tsirin wannan halayen ba su da rabo a lahira sannan idan an ji lahira Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba kuma ba zai kalle su kallo na rahama da yake yi wa bayansa masu imani ba kuma Allah ba zai rage su daga zunubansu ba suna da wata irin azaba da yake. Dalilin saukar wannan ayar kamar yadda malamin suke faɗa a hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihu nashi cewa wannan ayar ta sauka idan hadisin Abdullahi ibn Abi Auqa yake cewa wani mutumi ya kasa haja sai a kasuwa yana nufin zai saye da ita da yanzu ya kasa haja zai saida sai ya dinga rantsuwa da Allah cewa wallahi wannan hajar an saye ta kaza kuma abin da yake faɗi ba gaskiya ba ne ba a saye ta hakan ba yana rantsuwa ne don ya ƙarfafa ma wasu su sayi hajar da kuɗin da yake so su saye ta.
da inda da wasu daga cikin musulmi da sai su kai hajar sai ya tada abinda ba gaskiya bane cewa an sai wannan hajar da wannan kudin dalilin wannan Allah sai ya saukar da wannan ayar sa annal ladina yastaduna bi ahdi llahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum llahu yawm alqiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Allah ta'ala sai ya saukar da wannan ayar dan gwada munin aikin da mutumin yayi rantsuwa da Allah da ya akan ƙarya cewa an sai da hajar kaza ko an tsaya ta kaza alhaji ba a tsaya ta da abin da yake cewa an tsaya ta ba ko shugo ba zai yake neman yi ba wani. Allah da Allah sai saukar da ayar dan ya gwada masa munin wannan aikin nasa da abin da ya aikata. Awayau hadisi ya tabbata cikin Muslim, wani hadisi na cikin Muslim da Imam Muhammad, awayau hadisi ya tabbata cikin Muslim na Imam Muhammad a hadisin Abi Ibn Umair al-Kindi yake cewa wani mutumi ya kawo ƙarar wani mutumi, wani mutumi da ƙabilar Kinda ya kawo ƙarar wani mutumi da ake cewa Imrul Ghaib Ibn Ali yazo ya kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara wanda shi wannan Imrul Ghaib Ibn Ali mutumin garin Hadramaut yanzu ya kawo shi kara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙarar shi ne a kan wata gona da suka samu saɓani a kanta. Manzo Allah sai ya ce shi wannan mutumin na Hadramaut cewa ya kawo shi da za su ce da cewa wannan gonar tashi ce, sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya da shaidu da za su ce damunsa, sai ya hukunci cewa shi wannan mutumin Imru'u Ibn Ghaib ya yi rantsuwa da Allah cewa wannan gonar tashi, inda rashin shaidu ta wurin dama za a zo a ba mu wannan dama ne, sai ƙara ya kawo ƙarar shi ke kawo shi sai da manzo Allah ya bayyana su al mudda'i wala yaminu ala man anka, shi ba ya da shaida sai manzo Allah ya ce mu wannan mutumin to shi ya zo ya yi rantsuwa cewa wannan gona za shi ce sai ya shi gonar tashi, shi wannan mutumin sai ya manzo Allah in ka ba shi dama ya yi rantsuwa mutumin nan zai rantsi da Allah kuma ba san kiyama ne abin da zai rantsuwa kai shi, na tabbata rantsuwa zai yi kuma zai aiki wannan abin nawa zahaba wa rabbil ka'bati ardi, na tabbata wannan gona ta ta kuce mun dan rantsuwa zai Allah ko ba san kiyama ne ba, da ya san mutumin ba tsoron Allah yake ba zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya dan ya samu ya aiki wannan gona ta kiyama wannan mutumin. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wanda bai rantsi da Allah akan ƙarya ya san ƙarya yake ya yi rantsuwa da Allah dan ya anshi ya fi dukiyar wani dan uwansa musulmi da ita to zai je lahira ya tabbata Allah yana fushi da shi, ma'ana dan ya yi rantsuwa a ran duniya an dauka an bashi wannan ba yana nufin an halatta mishi ya ci banza ba, a'a rantsuwar da yana alƙali zai yi amfani da ita ya bashi, amma kaga ba za ka halatta masa abin da yake haramun ne ba, amma a lahira kuma zai je tabbata Allah ta'ala Allah yana fushi da shi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan ayat innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, wannan da suke musanya suke sayar da alƙawarin da suke wa Allah suke sayar da rantsuwoyin su yi rantsuwa da Allah akan ƙarya saboda dan wani abu da za su samu na duniya Allah ya ce wannan ba su da rabo a lahira, alama ce ta rashin rabo a lahira mutum ya yi rantsuwa da Allah ta'ala akan ƙarya ya san ba gaskiya bane ba amma zai yi rantsuwa da Allah dan kawai ya samu abin da yake bukata ya samu, to hukuncin alƙali ba zai halatta masa abin da yake haramun da yake shi ba, babu ko shakka ba mutum ya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya dan wani abin da yake nema ya samu, rantsuwa da Allah akan ƙarya alama ce ta cewa da rashin ganin girman Allah a cikin zuciya shi mai rantsuwa da Allah, domin mutum yana rantsuwa da Allah ne dan an san yana ganin girman Allah ba zai rantsi da Allah akan abin da ba haka yake ba, to sai duk mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya to wannan ta tabbatar da cewa baya ganin girman Allah kwata kwata, ne wanda yake ganin girman Allah ba zai kira Allah ya rantsuwa da shi ba, ya ce wallahi ta'ala abu kaza haka yake kuma ya tabbata abun ba haka yake ba ba zai yi rantsuwa ba, a ce sai da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa masu rantsuwa da Allah a cikin masu laifi babba, laifi kuma ko a rantsuwa da Allah mafi muni ita ce rantsuwar da mutum zai dan ya aiki haƙƙin wani ko dan ya sayar da hada a kan rantsuwar ƙarya ne ya aiki haƙƙin wani kamar a kotu kenan ya ce abu nashi ne ba nashi ne ba, ko ya rantsuwa da Allah dan wata hada da yake da ita ya fadaitar da wani ya saya akan abin da ya rantsuwar da shi wanda ba gaskiya bane ba dan zalimi muna da al'ada ta yadda da ɗan uwa asali musulmi inda dan uwan shi mai rantsuwa da Allah yana yadda da shi in ba wanda yake yi zuwa ya mai cewa ƙarya yake yi ba annabi yaqub alaihi salam kuma a lokacin da mutane shi yayin shi suka zo suka yi masa alƙawari suka ce tamamu annabi za mu tafi da shi annabi yaqub bai ce kuranci da Allah ba asalin ya sai ake yi amma da suka ji annabi su jinta da wanda da suka dawo karo na biyu suna neman a ba su annabi yusuf sai ya biya kiran zuwa ta hanyar kawai lan tumti lahu ma'akum hatta tu'tu bi mawqifin min Allah la ta'tina lihi illa ay hafidhu illa ay hafidhu falamma atawu mawqifahum qala Allah ala ma yaqulu wa fi dhaka mutin ila zuwa da Allah akan ƙarya to san za ka ni daga bayan sai a dai an tantance tunda sai yana zuwa da Allah akan ƙarya dan kasuwa da yake rantsuwa da Allah akan ƙarya to tana da gaskiyar rantsuwa kan ƙarya mafi muni mafi hadari wanda mutum yake yi kuma hadisi ya tabbata cikin mu'awwa sai muslim hadisin Abu Dharr al-Ghifari da Abu Dharr da Allah ya kara masa ita yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba ranar kiyama ba zai kalle su kallo na rahama da yake ba bayan sa ba ranar kiyama Allah ba zai tsarkake su ba suna da wata irin azaba mai radadi sahabbai sai suka ce ya manzon Allah su waye waɗannan mutanen guda uku sun tabe ne ko su waye sun tabe sun yi hasara kowa ne da suka samu wannan da sauran mun tsiyaga manzo Allah sai ya ce mai mai tawaye sai mutane guda uku Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba ba zai yi magana da su ba ba zai kalle su kallo na rahama ba sai take su ba suna da wata irin azaba da zai sai sai na farko wanda ke sakin kayan shi yana jin su kasa da ta haba dan majalisa sa kaya da take su suna jin kasa ko yana tace kayan saboda ta gama da girman kai Allah ta'ala ba zai kalli wannan bawon kallo na rahama ba nabi ya ce al-mutiq silatahu bil harif al-kadhib dan kasuwa da ke sayar da haja sai ta kasuwa da rantsuwa ƙarya zo kasuwa ya hada ya kafa haja sai in ga zo sai ya rantsi da Allah kan cewa hadan nan kaza ce kuma ba haka take ba wallahi kaza na sauta kuma ƙarya ce ba sai sauta ba wallahi dan kai ne ma zan sai da maka ka in wanne ba zan zira ka kuma ƙarya ce yayin rantsuwar da za ta zaburar da kai ta sa ka sai hadar da bisa dogaro da wannan rantsuwar ta shi wanda wanda kila ba dan rantsuwar ba za ka sai hadar da ita ba na uku manzo Allah ya ce al-mannan mutumin da bai godi inda zai zo ya ba wa mutum abu ya mutum wani abu abin da ake neman yadda Allah ba mutum sadaka ya taimaki mutum amma kuma zai danye gonar ta bace wannan mutanen guda uku ranar kiyama Allah ta'ala baya kallon su kallon rahama baya magana da su baya kake su dan rana alkiyama kuma suna da sayyidin azaba wacce take azaba ce mai radadi sana hawa yau annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Muhammad ya rawaito a cikin musnad nashi ya ba da labarin cewa hadisa za ta masu Allah ya kara masa ita wanda shi kuma yana magana cikin hakkin wani yace wanda dai yake cikin wurin musulmi ba bisa haƙƙi ba to zai gamu da Allah Allah yana fushi da wannan mutum sai wani mutumin da ake cewa Al-Ashaf ibn Qais sai ya zo ya samu Allah dan Mas'ud yana ba su labarin wannan hadisin sai ya zo sai ya ce musu bai Abu Abdurrahman yake ba ku labari ma'ana bai Allah dan Mas'ud yake ba ku labari sai suka ce gashi ga abin da ya faru sai ya ce ai wannan hadisin da manzon Allah ya faɗa game da ya faɗe shi wani mutumin ya zo na je na kai karar wannan dan uwan mahaifina kara wa zaɓar sallallahu alaihi wasallam da jama'ar sa da wata rijiya ta kawunti na ba shi kula da ita wata rana da zazo sai ki awon da rijiya ba ta bace ba ta shi ce nazo da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce in kawo shi du ta tabbata da wannan rijiya ta wani ko kuma in babu shi du shi kuma ya rantsa da kullun da kai ne da zan da kike mishi dan sai masa bani da shi du da zasu ci ne akan haka amma na tabbata idan ka sai rance rance wa zai idan haka idan yana ta kuci mai in ka sai rance sai dai ya rance haka yace domin mutumin banza ne shi mutumin nan dawa abokin mutumin nan dawa mutumin banza ne haka in ka sai rance da Allah ka kariya ma rance wa zai ya rance shi manzo Allah sai ce wanda bai yi ki duke rubutun bi dan uwan shi ba bisa haƙƙi ba to zai biye ga mutum Allah rana in kiyama Allah na kushi ta rance haka ga akwai irin wannan tana faruwa wani zai zo kotu wani yana tsoron bai taɓa tsayawa da ma'aikatan shari'a ba lan da ya fara zuwa da aka kore sai ya ce san mutuwa ya kasa yi ba alƙali bayanin da zai furu din haƙƙin shi cewa wannan haƙƙin nashi shedu ba kuma bai iya gabatar da alƙali bayanin da zai cewa wannan haƙƙin nashi ƙarshe idan tafiya ta tafiya a ce wannan ya rantsuwa akwai wanda shi yare ne zai rantsu da Allah kan ƙarya saboda bai san Allah ko ga ma alƙali ne rantsuwa da Allah akan ƙarya mutum yana kallo haƙƙin shi ya san wanda ya furu wani a wasu lokutan shi kai ne alƙalin ya san cewa wannan mutumin ƙarya ke da zuwa amma kuma wannan ya kasa tabbatar da kuma da cewa wannan haƙƙin nashi ne a iya kwata mashi haƙƙin shi ƙarshe wannan mutum ya tafi da haƙƙin shi to wannan haƙƙin baya san wannan saboda wannan ya kasa tabbatar da haƙƙin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa innakum la taqtasimuna ilayya yace kuka zo ku kawo mani ƙara wa da Allah ba ku ne kunu al-anam ba'u wani lokaci sai ya zama ɗaya ya fi wani ke shirya zaki in ya tsaya wani shirya magana ba ka iya warware ta shi kuma wani ga haƙƙin amma bai iya magana ba in ka sai ji bayanin da za ka tabbatar da haƙƙi naka ne ba zai iya tabbatarwa ba shi kuma wannan da baya da haƙƙin in ka sai ya yi bayanin zai iya shirya bayani sai ya rinki ga bai bai na ba na wucewa ya tabbatar da haƙƙin da ba na shi ba ne na shi wannan na ce wanda duk ne haƙƙin dan uwan ya ɗauka da bashi to wutar jahannama nake yanka nake ba shi falle sai illa aure ya sarfe ko ya tiba ka dan koyi tiba da yawa ya sani dai wuta ta ke ribin mu kai dai abin da yake tiba ba zai fama masa dame dole na tiya ba wannan din yana gudu hadarin da yake cikin mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya yana sane ya rantsi da Allah hadarin rantsuwa da Allah akan ƙarya sa kaga idan mutum ya rantsi da Allah kan kuskure daga baya kuskure ya bayyana ake cewa ya je yayi kafara da tsarin abin da Allah ya faɗa فكفرت أهلكم فكفرت إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كاكا سيأتى تعالى ومن ولد يرمز لعل أتم فسكولي مثال إلى أبويا تمنى أمي كفيتا بينما حكبا سي كفارة هو يرمز لعل أتيه بيهبا هو يرمز لعل أتيهبا سي يزويه شاكبا شدامتا يا da yi kafara amma wanda ya rantsi da Allah kan kariya shi baya kafara ke sa kin kanta da alilin gamu rantsuwar da ke nutsar da mai ita cikin lai saboda zai da gangan ya rantsi da Allah ba baka kuskure ba to kuma wanda kafara za ka ce ya zo yi shi ga rashin ganin girman Allah a zuciyarsa da ya sa yi da yana ganin girman Allah da bai ba ke sa irin wannan rantsuwa idan mutum ya ba magana zo kai kafara a kan rantsuwar da kai sai dai sai ta tuba sai ta istighfari tsakanin shi ga Allah in nadama ta zo mai kenan ya tuba da abin da zai iya tuba in Allah ya so Allah zai gama sa mishi amma ita ba ta da kafara saboda girman laifin ta haka yana da kyau ku yi tsaka tsantsan akan yin rantsuwa da Allah ta'ala akan abin da ba gaskiya ba alhali mun san ba gaskiya bane ba mu rantsu da Allah akan wannan rantsuwa ce da Allah ta'ala ke fushi da bayyanta ballantana kuma ballantana ta kai ga mutum ya fada cikin rantsuwoyi na guda biyu da zama zai yi ta ne don ya an shi dukiyar wani ko da yake ne fa yadda haja ta wata take ba kan gaskiya da take ita ba to a wannan wurin kuma sai zama abun ya ƙara muni ya ƙara girma ya wuce matakin da ake kallon shi hadisai na da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan amma din ne su da waɗannan sun yi su gwada mana girman laifin da ke cikin wannan Allah ya kai su waɗanda suke da wannan halin la khalaqa lahum fil akhira a lahira ba su da rabo don baya da rabo a lahira in ya zama wannan dabi'a ne bai da rabo a lahira sai za a je kowa na tunanin samun babban rabu wanda babban rabu a lahira shi ne shi ne samun gafarar Allah da shiga aljanna to shi baya da rabu a lahira sannan wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba ubangiji ta'ala zai yi magana da bayin sa masu imani ranar kiyama to wanda duk ya je wa Allah da irin wannan Allah ba zai magana da shi ba saboda Allah ta'ala yana magana da bayin sa ne na kware masu imani shi kuma yana cikin wanda ba su ganin girman Allah ai mutumin da bai ganin girman ka ko a nan duniya ba da nemin ka tsaya ku ta magana da shi kuna tattaunawa da shi saboda ai a cikin wannan magana yana iya yi ma duk abin da yake so yana iya gaya ma duk abin da ya ga dama saboda baya ga girman ka to shi yasa idan an je lahira yanda suka zaɓi su yi kira Allah su yi rantsuwa da shi akan ƙarya su warware alƙawarin Allah su yi rantsuwa akan ƙarya Allah ta'ala shi ma ba zai kalle su kallo na rahama ba wai ba zai yi magana da su ba sannan Allah ta'ala ba zai kalle su kallo na rahama ba ba su imani za su ga Allah ranar alkiyama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi kuma kamar da mutum alqur'ani ya faɗa wujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha nadira da wasu fuskoki a wannan wurin suna manyanta suna cikin manyantar fuskoki kuma suna jiba zuwa ga ubangiji to Allah ta'ala ya sa mu cikin su to su wannan da suke da wannan tabi'a Allah ta'ala ba zai kalle su kallo na rahama domin ai ko kallo zai iya yiwa kallo ne kallon kallo zai iya zama kala biyu ko dan adam yana yin wannan akwai kallo na yadda na sakewa akwai kallo na rashin yadda da haushi to za ka ga kallo na rahama shine wanda kowa zai so ya ga dan uwan shi yana mai irin wannan kallon ka ga mutum ya kalle ka ya sake ya fito rubuta sai ka ga in ka kalle sai ka jira shi ka ji na karu to Allah ta'ala ba zai yi wannan dubar rahama to ita kuma dubar Allah wanda ba ta rahama ba gara a ce Allah bai rantsuwa sau ya fi sauki da Allah bai kalle shi yanzu misali duk wanda kake ji ma tsoro kake girmama shi kake jin tsoro ne tsoron kuma ba tsoro kawai na tsoro a tsoron da yake tsoro na girmamawa idan ya kalle ka ya harare ka sai ka ga an ɗauki lokaci kuna da baka saki jiki ka sake da shi ba tsoron saka ta yi nisan da ka gani in ba san da ka zo ka ya sai ko ta ke hukka yake ka dan tsoro ka sannan kai ba daga baya ka tafi daga baya saboda mai saboda girman da kake gani na to Allah ta'ala irin kallon da yake yi wa bayan sa ba su imani kallo na rahama Allah ba zai mutu wannan kallon ba abin da ke da kanun su da Allah shine ran nan kawai Allah ya kama sai azabtar da saboda fuskan girman Allah sannan wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su daga zunuban su ba dama ai duk wanda za a kai aljanna za a samu kyawawan ayyukan su cikin lidaya ko sai ya kai aljanna kana faru sauran zunuban kuma Allah sai ya yi mai fara an tsarkake shi daga zunuban ki wani kuma zai zo zunuban sun taru ba ta cikin lidaya kyawawan ayyuka za a sa shi wuta sai shi san nan da ba manufar zan a tarkake shi daga zunuban da yayi mai horon da yayi tantanta saboda wadannan zunuban da ya aikata idan aka yi wannan horon aka gama daga nan Allah ta'ala sai ce a fito shi sai ba a fito shi an zama ke ya koma kan garin ya ta ba ku wani laifi ka tare da shi to za a tarkake shi daga zunuban to su Allah ba zai tarkake su ba saboda ba zai sa su aljanna ba sai za a tarkake su daga zunuban ba in tayya za su huta su zauna cikin wutar da goma su koma fita za su yi ko a nan duniya za ka ala za ka kirba wa zunubai ko da kaka zunubai ta hanyar jarabawa wanda ya aikata ayyuka na laifi wanda suke da haddi tsarkake mishi zunubai tsarkake zunubai ta hanyar tsaida mai wannan haddin wanda ya sata ta ka sata laifi to haddin da Allah yake masa sai a daɗe mashi hannu in ya sata abin da ya kai iyakar da shari'a ta ji da an tsaida mai wannan haddin shi ne wannan sata da ya kuma an san kare da zunubai a gani wanda ya zina ai wata bulala da yake ta gari mu am wannan bulalar kafara ce ga wannan laifin nan wanda yake katangake a jefe shi wannan jefewa kafara ce ga wannan laifin da ya aikata an tsake shi daga wannan laifin da ya aikata shi sai za ba dan nan da zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawo kanta kai daga sai da mata haji tayi zina ba Allah sai ka je da yayin cikin tahiri sai da je da yayin dan tayi ka dawo Allah ya ce a yi mata haji maza Allah zai mata sallah wata abin kira za a bar sallah ce da kasaba tawbatan law qutimat bayna 70 min ahli al-madinati la wasi'atu ita ai ta tuba tubar da inda za a raba tubar daga mutum 70 cikin mutanen madina sai su dusta ya Allah to kaga haji yana kankare mutum zubi wanda ya shafi ya ai maka gura da 80 ai kaga mutum ko cikin maye a ga gura da 80 ai ya saki gulala saman da ita mun yi wannan kitu da jiki da malin gulala ne mai kyau a samu wanda yake gulala a je mai mutum gulala saman da ai duk tajin da ya sauka tajin da duk da sama gida to kaga ita shi hajjin Allah ta'ala idan an tashi ne dan kankare zulumban wanda zai yi aikata wannan laifin da ake gina hajjin da an tsaya mai wannan hajjin to sai ya zama dalilin wannan tsarki kaga tsarki a duniya kenan to wanda ba a tsarkake shi a duniya ta hanyar haddi a laifi laifi ba bai tsarkake gane ta hanyar tuba ba Allah bai tsarkake mini fa ta hanyar jarabawa da zai dinga aiko mini tunar rayuwa ba to in ya zai lahira Allah bai yafe mai ba to nan ne ko da Allah tsarkake shi a nan farfadiyar kiyama ta hanyar kau da kai ko kuma Allah ya sanya shi wuta ya hora shi gwalgwalon laifin da ya aikata da wannan sai a kankare mai zunubin shi zai ta aljanna bai zama da gida aljanna da zunubi ba wanda zai shiga aljanna da zunubi ka ne a shiga aljanna ba ta kowa aljanna sai kowa ya rabu da komi shi kadai zai shiga aljanna kuma sa ga alif na bahaushe sannan idan ya ce kaga albarka kawai sai duma sai bai sani ba wata matsala ba wani abin da zai ga mai sannan duk da kai ma bai matsala cikin aljanna to su wadannan Allah ba zai tsarkake su ba sannan Allah ya kuma karshe suna da tsayin azaba me rantsi dake jiran su Allah ta'ala ya sani kamar za a dora muna da baki a yau daga hukumar take kula da sha hana kula da ana sha da kafofin miyagun kwayoyi ta wannan jiha da ta kawo mu ziyara a wannan masallaci abu ne sannan ne kowannen hali da muke ciki a cikin garuruwanmu unguwanninmu na wannan matsalolin da ta'amuli da miyagun kwayoyi saidawa da sha da matasanmu suka shiga suka duniya a ciki abu ne farai nuna yana da rashin abin da zai ga hankalin duk mai nufin wannan al'ummar tamu da yake nufin da alkhairi yake kishin al'ummar zuwa ga tunani ɗaukar mataki wani al'ummar ta fita daga halin zuwa mutanta abin kullum ƙara lalacewa yake yi da lamarin matasanmu kullum ƙara duniya su cikin irin wannan aiki na sha da sa'a miyagun kwayoyi da wannan ya sa za ka ga ayyukan laifi da ayyukan ɓanna cikin al'ummar kullum ga zuwa suke yi min da zarar aka waye gari ya ga sai ɗan baya da hankali ko kuma yana iya faruwa dama da hankalin ne mutum yake bambanta menene daidai menene ba daidai ba da zarar mutum bai da hankali komai zai iya zuwa yayi babu abin da ba zai iya ba saboda bai da wani abu wanda yake hana shi zuwa ya aikata wani abu dan shi sannan bai san daidai ba bai san ba daidai ba dama sanin daidai ba daidai ba ke sa mutum ya gani ya kamata ya tsubi shi ba to kuma da hankali ake gane wannan da an rasa wannan sai abin ya zama babu mutum zai dinga rayuwa sai babu taiki babu ko tunani ba ya ce kuma irin waɗannan matasan da muke rayuwa tare da su ya komi ko komi ki su ne su a gabanin mu gobe dole da madafun ikon da zagorin su al'umma su ne iyaye wasu su ne magidanta gobe su ne shugabannin al'umma su ne komi na al'umma haka dole al'umma ta yi tsayuwar mai daka wajen ganin ta taimaka wajen yaƙar wannan mummunar tabi'a a cikin al'umma da aka muka samu wakilci daga shi shugaban hukumar kai tsaye da kuma wasu daga cikin jami'ai na hukumar da suka zo wannan yana da zaɓi amfani da damar da saurara abin da suka zo da shi wanda wasu kila insha Allah zai taimaka mu mu kan wurin mu ga wata irin gudunmuwa za mu bada wajen shawo kan wannan matsalai da za a tafi al'umma ina ga insha Allah commandant ya you are highly welcome and we are all here insha Allah hoping to see you want to you from the war
you
have to see me as a okay I'll speak but I thought you are understanding
me what I will
keep you you need to do baby you know that and I can't
Yeah,
I am understanding that you believe
me. Understanding you, so you talk to me. Me, I look like a little
bit. Okay.
Yeah, how you
are you? I will be glad to be done with you.
Bismillah wa rahman wa rahim. Jamal, salamu alaykum.
If you pardon me, I will simply say in English. My house, we call it as so you want to try it anyway. I understand, but speaking is a bit a challenge. Ramadan Kareem, may Allah accept our ibadah, may Allah accept our fasting, may Allah forgive us our shortcomings, may He forgive us our sins. And may He protect all of us. May there be peace in Nigeria. May there be peace in Nigeria. May Allah grant us peace in Nigeria. May Allah improve our economy. May Allah put food on our table. May Allah guide our children. If Allah did not guide our children, we are in trouble. Because we don't have future leaders of tomorrow. So most of our prayers to be carrying our children. May Allah forgive to guide them and protect them and make them to do the right thing. First and foremost, alhamdulillah that we are Muslims. And we have the Quran and Hadith as our guide. It's just like you go to pharmacy you buy medicine. How do you know how to use it? You go through the word, the prescription. You go through what you write, how to use it. Or doctor will tell you this is the way you use it. Is it? The doctor who has read it. And how do that? We are all Muslims. And God has written in the Quran and read the hadith. What you should eat, what you should not eat. The question now is, why are we taking alcohol? Why are we taking Tramadol? Why are we taking drugs that will intoxicate us when the Quran has said, don't take it? That's why that when I talk to Muslims, I don't have much to say. Because if you know your deen, you should know the do's and don'ts. Now come to the problem we have with the drugs. In every action you do, there are consequences. The younger ones, this is what I tell them. That is what we call prefrontal cortex, is the part of your brain. It doesn't develop until you are 22 years, 23 years. You keep on developing. Now you start placing it with drugs. It will never develop. That's why some people said they keep on coming for rehabilitation, because they started taking these drugs at a very early, tender age, 10, 11, 12. What is the message? Don't even start taking it. You, the father, the mother, the brother, everybody in the house has a role to play. Until all of us come together as one to speak with one voice. Are you a politician? Are you an opinion leader? Are you the Meiwa? Are you the traditional ruler? Are you the imam? We have to talk the same thing. If drug does not do anybody good, it destroys all your vital organs, your liver, your lung, and what have you. And the first problem in society. If I ask my colleagues here that we are trained on how to shoot, I can't remember when I carry. That's why I'm always going around with my arm. I can't remember when I carry to shoot. But somebody that is not trained, you see them bandit, rape, and them, they come and do all those because the session was taking this drug. And what is the major problem? These people, they live within us. They are not coming from heaven. They are not coming from the bush. They are living within us. Those that said it are living within all of you. Those that are taking going to buy, they are living within all of you. The question is, what did you do? You feel that my students are not involved. May God forgive us. May God help us. The day Amroba will talk to you and say, your money or your life. It doesn't have to be your children. You think you train your own children. They are not taking drugs. But your children will have to pass from your house to school. But the process that is coming from house to school, where they are taking drugs, is close by. So all of us have to come together to fight it. It's a challenge. It's a problem that is seeking us. We don't need to wait until it affects you. Once it affects one person in society, one house, it affects the whole society. If all of us come together in this community and say, we don't want to see anybody selling drugs, who would want that person to come and put drugs and come and sell? We are partnering with the state government. Those that you know within your community, they want to help them. Let them come and announce that, okay, we are not doing this again. They will find a way to engage them. Those that are taking it, the government has developed a very big building. Where they fit, let them come for rehabilitation. We counsel, rehabilitate, and integrate them back into the society. And they become functional. We always say drug problem is not moral failure. It's not weak or anybody, any weak. No. It's a health problem that needs to be addressed. And it's not only NDA alone. All of us have to come together to see. My message for you today, which role are you going to play? We've had meeting with all our traditional rulers. They are forming themselves into groups, advocacy groups. They are those that are going to champion this. Just as we call and we come and talk, they are those that will be the vanguard. They will reach out to those that are doing it They will teach us that thinking, all of us go together and say, what do we do to help these people? We are starting from Katina Emirates. I'm sure by the time we are done here, we move to another Emirates. And it's not only the children, even the adults, those that go to farm, those that drive business, and those that say they need drugs to do many jobs, they will go and buy Tramadol. Maybe they have joint pain. Doctor writes Tramadol for them to take. Only for 3 days. Next time when the pain comes, they ask, Yaru Nadala, Kajee, Magali, Tabu Wana Magali. You are abusing it too. Maybe you cannot sleep. Doctor writes, doctor says, take it for 3 days. After 3 days, you don't go back to the hospital. Once you can't sleep again, Yaruya, can you go and buy this for me? If you have small time, if you don't take that drug, you can't do anything. This body, that is the way God created it, it has the limitation for everything. So please, we want you to support us, come together and play a role. You are a father. If the whole Nigeria is bad, it's not Nigeria that is bad, it's each home that is bad. What constitutes a community is each home. So if you want to repair the community, go to each home. Let us start from each home and repair it. You take care of your home, I will take care of your home. You don't have any work to do again, so that will be very okay. But when a father, a mother cannot even talk with his children, they are supporting what the past the children are doing, we are having a big problem. So we continue to pray. Once we are praying, but we have to ask. So may God give us the guidance so that we can ask and make sure that this issue of drug use is reduced to the barest minimum. So, Mallas.
I don't talk to my own habit. I've not said everything.
A duka wanda ke nan gurin duka ba sai ba kowa guda ba ba ku mai tafi gurin kirji sai bai da matsala in ba ka sha ban ka bai sha kila kan san ko kana sha ko da mako cin kana sha ko kana abu cin kana sha kuma ka ba ba ka da wani wanda zai saka hannu sai bai da wannan matsala matsala tun ka sha kowa da kowa to ha kuma maganin ta sai kowa da kowa ya zo ya fa mu kuma na shara kudin duniya ko kwaye ta kasa ba mu jin kunya ba mu jin tsoro ba mu jin nauyi mu ce cewa aikin nan ba namu bane mu kai ba mu kai shi mu kai akwai inda hakki ne na iyaye akwai inda hakki ne na al'umma akwai inda hakki ne na malaman makarantar boko akwai inda hakki ne na malaman makarantar islamiyya da makarantar allo akwai inda hakki ne na gwamnati akwai inda sarakuna ne za su shigo su ba da zuwa su ba kowa yana da rawar da zai taka kamar ai wannan maganin wannan matsalar ta shafi kuma da mun ki da mun so ɗan shekara 10 na yau su ne za su zama ɗan shekara 50 shekara 40 mai zuwa haka ne to kuma kenan dole ɗan shekara 10 yau su za su zama shekara shugabannin nan kasai da shugabannin jihohi da na ƙasa da na local government da na ko'ina zuwa wani shugabanni to idan ba mu tsaya tsayin daka muka gyara musu rayuwa ta yi kyau ba ya muke tunanin a wannan lokacin idan suka an shugabancin ƙasar za ta koma lokacin kuma ko da muna so mu ba mu biyawa saboda mu karin lokacin ya riga ya ƙare sai zan to cewa gwamnati ɗan kwaya sai mu da local government ɗan kwaya ɗan majalisa ɗan kwaya shugaban ƙasa ɗan kwaya to wata irin gwamnati za a yi a wannan lokacin kage su kage kenan dole ne mu yadda cewa matsalar nan akwai ta kuma ko nan mu yadda akwai ta abinda ke matsala ya za a yi mu yadda mu hada kai mu gyara wannan matsalar amanta da cewa ai an yi ba an yi ba amma ba a ba gaskiya bane kai ka ba ni zaka taka gudun mu kuma da ya faɗa cewa idan yau nan area nan ta rafuka za su ce duk wani wanda ke sai da kwaya in dan unguwan ne ya bari in zuwa yayi ya bari wanda kuma bai bari ba in zuwa yayi tashi ba unguwa in ma na aka yi shi tashi ba unguwa a zaman tutuwa samari matasan su da sawu za su sun yi ta tsaya akan wannan magana zai yi zauna ya sai da sai yi ba to kake ne idan al'umma za su ba da goyon baya za mu koma al'ada irin samu ta da uba a unguwa ya zama uba haka muke taso mu dai muna kanana muka sani idan aka ce wannan dafi da ne a unguwa to duk hukuncin da yanke unguwa ya yi in aka ce wannan yayin mu ne to idan muka yanke muna yin abu duk irin abin da zai hukuncin da zai yanke mu a wurin yayin mu yanzu ko mun yadda abin da aka yi mana mu yanzu da muke iyaye mu muka yadda kuma yanzu ƴaƴan mu abin ya fi kansu kuma abin da aka yi mana shi yasa muka zama yadda muke yanzu haka muka zama lokacin muka tashi an muke tsaye da rayuwa an muke kula da wannan yaran to kuma idan muka kiyaye da aiwata abin da aka yi mamu to su kullum za su kai kaman mu ba abin zai tsire su baje mu saboda mu muka lalata musu rayuwa ai yanzu muna faɗa ana cewa shugabannin yanzu duk abin da ake jin daɗi da gwamnati sun ji shi amma yanzu kuma sun hana matasan yanzu ji shi da yawa wanda ya kai tsara rana a nan ya san cewa lokacin da ya makaranta firamare an ba shi uniform an ba shi littafin rubutu an ba shi biro da ya je secondary school an ba shi wa'annan kayayyaki na littafi an ba ka tiwa an ba ka bargo an ba ka house dress an ba ka tifan in aka yi rubutu sai an ba mu kuɗin mota da za mu hau mota mu taho gida ana ba mu lemu ana ba mu kwai ana ba mu ayaba ana ba mu sabulun wanki duk wanda magana na faɗa babu abin da ba a saba a je ta zumari da gaman kwalas ka fara duk na an shi su amma yanzu dan shekara 40 zuwa 50 in ka ga mai haka zai sa mai makariya ne bai yiwa saboda bai taba gani ba to haka mu ma idan ba mu tsaya tsayin daka muka gyara ƴaƴan mu rayuwar su ba to abin da za su dauka cewa ba a taba rayuwa mai kyau ba saboda ba taba gani ba kullun abin da ake gani kullun abin ƙara lalacewa yake ba ci gaba kuma lai kuwa ne laifin mu ne mu duka mu duka kawo wannan matsalar ba wani kawo ta ba saboda mu da muka taso mun gaita aka tafi da a unguwa mun taso in ce ya sha kamfu ya sha kwaya dan dai muke muna harbin shi muna jiyo shi ya sha kamfu ya yi marisa yanzu kan wanda zai ya sha kamfu ya yi marisa shi ke shan kamfa amma da haka ake ko a da in ka ta a cikin ya zo ko sau in ka samu tsarin rikina za ka kai rikina ma ba wa'anda suka sha shi a lokacin suna kanana an san su ba su ce mutum daya biyu uku an san su ne kawai masu shashaye an san su ne kawai amma yanzu ba ba su ɗin kuwa to kuma ka rayu za su yi kuma ke tunanin za a samu abu mai kyau yanzu ka diba ka kalla halin da ake ciki wallahi mai hankali musulmi ko ba musulmi ba kirista ko ba kirista ba mai addini ko mara addini ne Allah ya ba shi wani abu guda ɗaya ga shi ne shine tofayi ku san adadin da ka sani yana tofayi ko yana da addini ko bai da addini abinda ke bambancin imani to ka tuna ka ga cewa mutum zai zo a gari ya kwashi dukiyarsu ya ɗaiba mutane domin a ba shi dukiya sannan kuma ɗan abin da ya rage a garin kuma ya sa mai wuta kuma sannan ya buɗe wuta kan mai uwa da yaro ya roƙo ko yaƙi da ake ba aka tsaho da tsayi da ko yaƙi da ake ba aka tsayi ba aka shara amma wanda ya zo ya yi baki ɗaya wanda ke cikin hankalin shi da ɗaukar da wannan ka tambayi kanka wanda ke da hankalin shi ke cikin hankalin shi idan yanzu da ko bata ma rai akai yanzu wannan mutum ba mun mai da ke kuta da yake kike kama mu yana bata ma rai idan buɗe hannu da na buga da hancin shirin jini ya fara shiga ya fara zuba wallahi za ka ga na su zuga saboda saboda wannan tausayi da Allah ya ba ɗan adam kuma wannan ba sai wani addini ba imani shine sai da shi amma to ko wani mutum yana to ko kike kan kai buɗa da wanda ba mu ci ba kike eh wannan yana to saboda haka abubuwa sun gitta wani sa sai za ku yi tafi sai ka ci alamu yana to imani sai ku ne ki zo haka wannan abin da muke ciki idan har matasan mu za su iya hakuri su jure daga sahur har zuwa buɗe baki ba su sha komi ba to me zai sa ba za su jure daga buɗe baki kuma zuwa sahur su sha komi ba wannan dama ce da Allah ya ba su duk masu amfani da ƙwayoyin nan dama ce Allah ya ba ka ka yi sahur ka rike bakin ka gam ba ka sha komi ba har zuwa buɗe baki to in kawai ka jure ka kai buɗe baki ba ka sha komi ba to ya kamata daga buɗe baki kuma zuwa sahur kai ƙoƙarin ka jure ba zan komi ba inda kan kana tunanin cewa bari baki ɗaya ma wahala to yanzu ga dama Allah ya baka sai kuma an kai amfani da wannan damai ka jure insha sannan kuma kai amfani da damai ka roƙi Allah ya taimaka maka ya baka damar jure ma wannan ostin sha'awar ban ina in ban isha dama a shi ke mai da mutane su saboda shi kamar yadda kuma da ya faɗa jikin ɗan adam saurin sabo ke gare shi duk abin da ka saba mutum ka da shi cikin ɗan ƙanƙan lokaci sai saba shi to da ya zo kuma ya rasa shi sai ga ya shiga damuwa kuma abin da ke damar shi yake ne duk wanda ke shan ƙwayoyi da a cikin ya saba shi idan lokacin shan ya yi da sha ba zai je yana cikin damuwa yana cikin emota zai iya kuri kan ka misali mai shan irin ko da iblis ko da kuke da kokain da heroin a lokacin da yake bukatar shan ta haƙiƙan kai da yi haka da shan tramor da sauransu idan lokacin shan yayi in dai same ta ba komai zai iya shi sa suke gani suke satisfaction za ka ga cewa suke roƙo za ka ga mai shaye-shaye duk irin yadda yake ganin kunya ka a da da ya fara shaye-shaye to zai kai lokacin da bai jin nauyi ya tambaye ka naira ashirin bai jin nauyi a gidansu duk abin da aka ajiye ya ɗauka tun yana ɗaukar mai kauri har sai ta kai ga harbocin wanka zai ɗauka ya je ya saida ya samu ƙwayar da zai sha so idan ka wuce aka amma da wannan damar sai a roƙi Allah Allah sai ya taimaka maka sai ka cewa ga lokaci na baka yi sannan kuma ga dama lokaci ne na ka roƙi Allah abubuwan da kake buƙata ya baka to sai ga Allah ya taimaka wannan lokacin da muke ciki sai ka cewa sai za a yi bayan sallah sai ka kai ma ka yi baya da shan miyagun ƙwayoyi wannan wani abu ne wanda yake ya kamata malamanmu wa'anda ke da dama ta lokuta irin wa'annan duk lokacin da ake magana ya kamata yanzu matsalar shaye-shaye wallahi ka ce a daidai mata rana a'a ya zama tun cewa duk lokacin da aka zo ana wani magana ta addini da an sahi a je hoto ciki saboda matsala ce wallahi yadda aka ɗauke ta wucin kuma idan ba mu tashi tsaye ba cinye mu za ta yi baki ɗaya don daga inda aka ce ƙasa ta koma hannun mashaya to ai muna cikin haɗari ko halin da muke ciki yanzu wanda ya san tarihin ba ya san ya san ba wani abu ya ja mu halin da muke ciki ba sai soke zaɓe da aka yi ta yi shekarun baya kamin 99 lokacin da aka zo za a yi zaɓen 99 duk mutanen ƙwarai da suke ta ganin cewa a tsaro ko an yi ba yi za a yi ba sai zama to cewa marasa aiki yin ɗan banza wanda sun kasa doka ba sun kaje kawai kan takara ko in ko kai su dama ba a bai dame ba Allah ya sa siyasa ta tsaya suka ci kuma su samu a sai an sake sun yi karfi sun yi karfi wa'anda ke tunanin cewa za su yi kawo gyara kuma har da ke suke nan yanzu to haka kuma a wannan din ma idan aka tafi idan muka bari to haka za a zo kamun mu Ankara na banzar sai sun zo sun kwasa kaza kuma aka yi wata hatta wannan kujerar da ma bai yi gobe masha na iya amshi ba wallahi ko ya zama to cewa malamin da zai zo ya ja mashayi mai fassara mashayi to ka ku aika aka halaka kan zuciya ne ba su da masu ilimi akwai masu ilimi to idan yadda wancan cewa mulki nasu ne suke da mulki ka zo kana matsa musu da cewa a bar kaza a bar kaza sai a mali ga gwamnati sai kawai a cire ka za a ɗauko irin wannan sai a ɗora ba shi kenan ba an ƙwata kujerar to haka kake su saboda haka ya kamata mu tashi tsaye mu kalli abin da ke gabanmu mu ba haka aka yi mu ba ni shekaru daga iri na zuwa sama ya san ba haka aka rike shi ba haka iyaye shi suka yi mishi ba malaman makarantar mu ba haka suka yi mu ba malaman addinan mu ba haka suka yi mu ba hatta al'ummar da muka taso cikin su ba haka suka yi mu ba to bai kamata mu kuma mu bari mu mana mu haka ba ko an ci ko an so mu ne ke da laifi a ko da yaushe nikan faɗa wasu ba za su so ba amma haka nake faɗa babu wanda suka haddasa wannan abubuwan sai yan boko mu muka haɗu su wannan fitar zamba babu mai mugun san ƴaƴa babu wanda bai san abinan su magana babu wanda zai so a faɗa wa kanshi da dangoto ya fi kowa wannan abu ni din nan mun yi dayayya da malamin da ni yayi man bulala amma kuma na je makarantar da ɗan shi yake na yi lacca irin haka kuma yaran shi malaman makarantar sun kama cikin masu shaye-shaye saboda haka aka waro su daban daga baya aka kawo gumi na neman su gaskiya sai yaron ke koma ya gaya musu cewa ai an kidda su an kawo mu wurin mu cewa su da shaye-shaye saboda shi kuma a lokacin yana da matsayi a Ministry of Education saboda haka ya zo zai tsallar da shi a gaban makarantar suka kira su ga mun tabbata a cewa shi jira ina zuwa
na haura na taka mota na nazo nazo kin da yake gami gashi bai gane ni ba bai gane ni ba amma take a mushi kowa sai kamar da koyar saka duwa da singar koyar saka da bakin Allah yake tsatsa ne tun da bakin Allah inda yake tsatsa ran makara to amma wai shi ne yanzu ya zo yana kare tsowa amma da hukunci ta da rayuwar ta kyau kai an maka hukunci ka gyaru sannan kuma ka ce wai kai ba za ka bari a mun danka ba sannan kuma ka ce ana so a zama al'umma da kyau sai an gaba take nan matsalolin da muke fama da su kenan a cikin unguwa za ka cewa yaro yana yin abu wani yana so ya yi magana amma gudun abin da zai biyo ba ya ce za ka kawo da kai wani kuma ba ruwan shi wani kuma ba ruwan shi sai saboda haka ya kamata abinda muke kawo mu nan shi ne gwamnati ta fahimci cewa gwamnatin indiya ta fahimci cewa a kama a ɗaure ba shi kaɗai zai maganin shaye-shaye ba in an kama wani ma ƙara ƙauri yake to abinda ya dace kawai shi ne kowa ya fito mu haɗu baki ɗaya mu ba da gudunmuwa ta bai ɗauko manda ya ce mun je gidan sarki a yanzu an tara masu unguri duka an yi guru-guru kowace masu unguri in aka haɗa su ana so su fito da masu harkar shaye-shayen da ke cikin unguwai da mu da su za mu haɗu a kama su waɗanda suke shirye su bari a ba su sabuwar sana'a fi a ba su sabuwar sana'a fi waɗanda kuma sai ka cewa suna da tsoron kai to ke su ɗauki hukunci da ya dace a yi amma duka ba su in an zama da masu tsoron kai za a bi ko ina ko a bi saboda abin an tsaya an fahimci ya wuce da suna nan aka bar shi haka abubuwa da yawa an fahimci amma an kuma sun kwasu kai kashi yanzu muna ganin da suka kai to wannan ma wannan masu tsoron ya kowane haka saboda duk illa da ka sani ta ma suna faruwa wannan ummi ce a bayan saboda mashayi ba abin da bai iya aiwatarwa to na ga ana kuma sun cewa lokaci ya yi alhamdulillah mun gode da wannan dama da aka ba mu kuma muna fatan kamar yadda aka sa tsoron wannan jawabi na mu muna fatan Allah ya sa a fitar da a cikin da ya kamata ya fita sannan kuma mutane su fahimci cewa abin da daga ta ake saboda kowa ya fito ya ba da gudun wasu domin su samu su fitar da ƴaƴan mu da ƙannan mu da su wannan gudun da suke Allah ya samu da su mu da su to alhamdulillah ina ji da yanzu kowa sai ya waiga ya ga gudun mu da zai ba da ba na sanar da ku kokar kariyo da yau ne ni sai da mai tsare fabili tani illa ne tsare fabili kalli ne wala ka Allahu iman da kowa sai ya auna daga hadisi mun gida yi ya saba da su mutan shi kan mataki ai sai dai gaba ta kuma zama magana da shi ba ban sani abin da yake da tashin hankali yanzu sai a kama kafin yin nan baya saboda lalacewa mu sai kaga hadda malama addini yake zuwa a cikin hadda malama addini na ji ga wasu shekara 2000 ba na bi labarin an kama malamin makaranta alluwa shekadar shekara 70 to kai kuma kun ga kullum yana tana zuwa ne kenan ba gaira da yake yara ya kun ga rayuwar ta ne ziyara aka kai gidan malamai ne suke gwamnati suka kai ziyara gidan dalilin wannan tattaunawar ake gaya musu labarin kama ya shekara 70 malamin makaranta alluwa amma ga an kama wani limamin gari ya zo an sa to na ga fara ka ga abin yana samun goyen bayan mu shi yasa mun kada take tafi abin wallahi ta ma daga ta kan inda duba mu tsammani ta kai mu inda ba mu tsammani da ga kowa ya tashi a ungwalin mu gobe za mu iya yi komitoci na unguwa za mu duk dai wadanda suke bara ungwalin nan ba su fuka dukkan mutanen unguwa ina dai da za mu yi komiti ko dai su tuba su bari ko ba su bari muna da matakin ba mu da ramu dauka wani abin da kai ce da yake mai ciwo da aka ba ke wannan magana shi ne akwai unguwar da muka haɗu ganin wannan irin wannan matsalar ta yi yawa mu ba da muke zaune da iyalan mu amma dai matsalar ta yi yawa sai dai dan matsala na nan kana san in baka magance ta nan ba wuce ta dun bala ne muka yi komiti muka kira iyayen yaran da muka san su ke tsere kwayoyin da wannan yake sha muka zauna da su abun mamaki sai a zauna ta a gida a zauna ke sai a yi yin a yadda mu da mu aka zauna ta a zagi ne karshe da abin ya kai ya kawo mutane sai da zagi a mani kokarin shigo da hukuma sai abin da ya gagara saboda mu ba nan muke zaune ba dole mutane da ke zaune nan su za su rubuta abin fiye da mu abin ya tsira wallahi daga baya cikin waɗanda muka kira su muke magana da su ɗayan ku suna kaza
sai da ta kai ido da sai zo suna da mutane a zo a kama a taimaka da kuma taki saboda su ma ya yi ta hana su zama lafiya kuma abin da gari shi to wallahi muna da matsalolin mu muna ba da goyon baya ko mun sani ko mun sani cikin yana wadanda muna da hakki da niyyar wanda ta zo fito da niyyar yin kawo gyara kuma ciwo ne daga mutum da yake farawa a kana iya gaba kuma ba san kuma da Allah ke tsoci kwarai kwarai kuma da wannan wani kenan ya hafta don ba ko a wasu tsarki yes because we have deficit of session here
na
maybe if you are planning to come back
okay so
we have sister
okay I can come and talk about
yes, in the morning
anytime they have
anytime when an organized woman we can actually come and talk to them because that's one of the biggest problems we have to in the state. You see all these young ladies, even married women, they will pack themselves, go into one rent one hotel, one room in the hotel. They will take it from morning to evening, start by cover. Once they finish, they move to the next place. You see me? And you talk about Saba, everybody says, no, I can go Saba. No, if anybody working in Saba, it has problems.
You start
watching me. You have that problem. Yet, Saba, when you show it and you do like this, same with everywhere, I've done it. You that are not there, once you go to that place, you have that problem. So, if you start from ordinary figure, ordinary Saba, you'll be able to address the bigger issue. So, please, anytime, you just follow this point to come in and we are here. So, once we just give us a short notice, we'll now be here, please.
Na da su ke dubi na wannan cin
oje sannan abin da shi kafin wanda zai magana na karshe mu ne a nan ba san lafin wata wata a zama zai kamata kuma ku labari shekara biyu ke nan ko ku baya sun azumin da kafin goma garci kawai da sunan da ke nan baya idan aka yi amfani da su aka yi groshin bai fita aka yi ta fama aka yi ta fama karshe sai ya zama abin nan tabbatun sun shiga abin da ake fita bai fita ana kira kuma baya zo nan masallacin wannan nan cikin ramadan a goma karshe nan masallacin aka zo aka fasa tabbas sai aka tsira kwalajen shiro su ne suka san bude suka hana abin da ke wuce nan masallacin ba wannan masallacin ba an zo yi tika cikin azumi nan ina ji shekara biyu kenan ko shekara biyu kenan aka zo aka samu wannan wajar kaga wani ya ji ko yi tika ta wajen ya yi kiwo to ina ga daga magana ta insha Allah za mu rike lokacin mu yayi dama
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ga wannan an bayani daga abin da shi ruwa na yi bayani da yi dan kar bai kuma shawarwari da iya ne duk da an yi mata fara amfara to amma mun mutu da iya yi ko da ni abin da kuma da shi ne na farko da yi da wuri kana da yara yara suna da wakar tsayoci duk ma'amala ne da kuma abu da ba ka gani yara to a samun yaro wakar kan sandu lokaci idan yaro ya makaranta to ya kamata kamar lokaci ka duba da kan shi ka duba zuwa yin ma'amala da yana da ba da shi samu da samu wani alama na ko da mun ta da dace ba da lafi ta ba ko da gani ko mai ta ko abu to wannan da ya makaranta ya yara ta 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 amma idan abu da aka bada ya tsara ana samun matsala sosai amma duk a farko idan aka kira wannan to mutum ya san matsala insha Allah sai da biyu su kan su mata ya yi mata kamata ya mu maza mai fa ko kuma wai kan su ma mata da gida irin wannan awanin su mata kin kan ya ga kanana mata tun kanana su fara fara da lokacin da yake cikin aiki akai da wannan shashe na cikin mai fara wani misali a kan mu a wani abin da kuma faruwa da yadda zai kuce ne ke ka ta fara mun kamo wasu a gani wanda ke bunda kuma ke tema kwaya amma haka da wata waja aka yi wata sami da shugabana da liman su a kasa neman da za a yi a ke ba kamo su a sami yau a nan cikin gani an kama korafi wani kuwa da ke kwakwai da wani na horo da ta gare wasu ya su a ga mutane tsohon da gaba da ya kuka ganin tsaya suka samu nasu yaro ne yake yabo muka je hanyar muke da dare na alamu da dubaru muka je kama iyaye iyaye shi yaro ne a da kuma suka kawo gaba da cin garin amma iyaye shi suna goyon bayan shi suna ga ba yara ai wannan ba baya gari baya gida wani ɗakin mata da kansu ga kansu ga so kira mutum su bar ki ɗakin shi ana ba su ɗakin shi to kaga alhamdulillah mutane shi koya gari ya ne to to sai ka kaga wani goyon bayan iyaye ma shi ma ya tsari ya tsari assalamu alaikum
الله تعالى يقوم بمجارة واشري أمان متى صنوا يتفت النبوة كالليلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.